The only good narc is a dead narc that's less than 40 days. So if you get half a chance, then blow his ass away. They kidnapped their neighbors, put them in the pen. Well, the brown shirts did it to the Jews, now the narc's done it again. La da 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 da. What is there to do about barbaric violent thugs who kidnap, torment peaceful folk cause they don't like their kind of drugs? Well, being Jew or doing drugs sure don't harm no one. I never seen anything more damned evil than the jackboots and their guns. La da 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 da. Well, you know that everybody has a right to self-defense. If the aggressor wears a uniform, makes no difference. A kidnapper is a kidnapper, brute with bad still brute. And I say if you get half a chance, put a gun to his head and shoot. La da 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 da. Narc is a dead narc, learn how to garrote. If a narc should turn his back on you, I beg you slit his throat. One less serial kidnapper to prey on society. Send that brown shirt Nazi thug to eternity. La da 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 da